baya ga tashin hankalin da ake fama da shi a yanzu haka a Maiduguri, wannan waya da zaka kira ƴan uwanka ka same su an rasa shi
a yanzu haka, ba network, ga service ba wanda zaka kama, sannan kuma ga daga 7 sai 6 na safe. Banda wannan ga talauci da yazo ya mamaye mu fiye da da,
don yanzu kan ba batun farin ciki, ga dokanta baci ba fita, yanzu hanyar sadarwa ma duk dai babu, yanzu duk an tottoshe.
Wasu kenan ke bayyana halin da suke ciki game da katsewar layukan sadarwa da aka shafe kwanaki ana fama da shi a jihohin da aka kafa dokar ta baci. Malam Abdulrazak Yola da kuma Barista Solomon Dalon na kungiyar dattawan Arewa, wato Northern Elders Forum, na zargin wuce gona da iri a ayyukan da jami'an tsaro ke yi a dokar ta bacin.
Ba zalunci ba, don za ku operation a wani wuri sai ku yanke layoyin sadarwa. To ga yadda Syria take yi da talakawa da rebel da suke fada cikin gari ma tukunna.
Amma yan kungiyar Boko Haram na imani su riga sun yi gaba da sanarwar da aka bayar, ai su riga sun bar kasan, za su kuma makwabcin ka za su je su shiri kamar da suka saba. To wanda ake gaza musu, ake nika su, ake ba su wahala, shine talakawa da sun sha wahala hannun Boko Haram, gashi yanzu kuma suna sha wahala hannun gwamnatin Najeriya.
To sai dai a yayin da wasu ke suka, wasu kuwa na ganin matakin katse layukan sadarwar yayi daidai. Malam Garba Usman Santuraki, wani mazaunin garin Jimeta, na cikin masu wannan ra'ayi.
Ito a wannan fannin kuma Malam Ibrahim zan ga maka daidai, saboda menene, ai ana neman zaman lafiya ne. To yanayin kasan kuma an shiga wani yanayi daban, daga in gwamnati ta dauko wani hanya ko kafa don ta inganta rayuwar jama'a, daga abu ne mai kyau wanda ya kamata kuma a bata goyon ba. In har dai yadda muka gani a wasu jihohi biyu na wanda suke makwabta da mu, an yi shi ne don samun zaman lafiya. In shi ya sa za aka kase hanyoyin sadarwa don a samu zaman lafiya a jihar Adama, wannan abu ne mai kyau.
Hukumomin soji da kuma kamfanonin sadarwa da ke da alhakin bayyanawa 'yan ƙasa halin da ake ciki duk sun yi gumda bakunansu. Ko da yake wasu majiyoyin tsaro na danganta katsewar layukan sadarwan da ayyukan soji na zakulayen ƙungiyar nan ta Jama'atu Ahlus Sunna Lid-Da'wah wal Jihad da ake wa lakabi da Boko Haram.